الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب هلية طالب العلم لتابيننا بابن مالمي بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى وانا kuma shine darasin 22 a cikin wannan littafi. A darasin da ya gabata dai malam yana ba daliban ilimi shawara game da matakai na neman ilimi tun daga mataki na ƙasa har kuma mutun ya zama mutamakkin, ya zamanto ya kafo a abin da ya shafi harkar ilimi. To ya faɗi musamman a wasu yankunan ga irin abubuwan da suke, ga littafan da suke fara sanyawa daliban ilimi na farko, mutawassitsai waɗanda suke matsakaita ga irin wanda ake musu, haka kuma waɗanda suka kai martabatul al-ulya, su kuma ainihin wato martabatul aliya ga irin littafan da ake musu. To akan wannan dai malam zai ci gaba da bayani dan ya sake nuna mana hanyoyin da ake bi a kowane fanni, irin littafan da ya kamata ɗalibin ilimi ya zama to ya fahimce su a mataki na farko har kuma zuwa ainihin wato mataki na gaba. قال المؤلف رحمه الله تعالى يتي والحال هنا تختلف من طالب الى اخر. يتي تو انان حالين زي iya sabawa, zai iya bambanta daga wani dalibin zuwa wani dalibin. Wani dalibin kila ya fara da littafi kaza ko ya fara da fanni kaza, ko kuma kamar yanda ya ga mana a can baya, kar dalibi ya hada fannoni guda biyu lokaci daya, ya fara yin fanni ɗayan ya fahimta ya shiga kuma fanni na gaba, haka har ya dinga, har ya zamto ya bibi fannonin daga. To anan ma Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce ba lalle bane, ya danganta da irin hazaka ɗalibi da fahimtarsa. In ɗalibi yana ganewa, yana da ƙwaƙwalwa wadda take mai haske sosai, zai iya hada fanni fiye da ɗaya lokaci guda yana neman iliminsu. To shi yasa sai malaka ta walhalu huna takhtalif, halin dai anan yana iya sabawa, min dalibin ila akhar, daga wani dalibin zuwa wani dalibin, bi ikhtilafil qara'ihi, wato duba da bambancin kwakwalwa, kwakwale da kowa yake, da Allah ta'ala ya sanya kowa da irin yanayin kwakwalwarsa, wal ainihin wato fuhum, da kuma fahimta. Wani yana da kwakwalwa fiye da wani, wani yana da fahimta fiye da wani. Wa quwwatul isti'dad, da kuma quwwatul isti'dad, wato karfin shiri da tanadi da mutum yake da shi a neman ilimin. Wani za ka ga yana da malaka ko yana da ainihin wato shiri da isti'dadi tam game da abin da ya shafi larabci da sauransu. To kaga fahimtarsa ga karatu zai zama to ta dara, wanda ba shi da wani ainihin wato gogewa ko ba shi da wani wato gini da ya samu daga abin da ya shafi larabci. Da haka wannan dai quwwatul isti'dad, karfin irin tanadin da mutum yake da shi, wa da'afihi, da raunin tanadin, di yana iya reflecting, ma'ana yana da tasiri wajen ainihin wato ilimin mutum, wa burudati dhihin, da kuma daskarewar kwakwalwa, wa tawaqqudihi, ko kuma ainihin hasken kwakwalwa, ko kuma wato kwakwalwa wadda take mutawaqqida, wato wadda take tana ci. Ina fatan gane. Wani za ka kwakwalwa sai a yi ta karatu dan kadan za a biya mai, amma kan ya gane shi kuma sai an ta maimaita masa, sai an taka. To kaga wani kuma za ka ga zaka iya masa, akwai irin wanda Allah ta'ala ya musu wannan, banda kuma wanda suke dama su kuma mauhubai ne, dama ɗan baiwa ne, Allah ta'ala yakan yi irin waɗannan, wanda za ka ga komai haddace shi suke, komai riƙewa suke, wata irin ƙwaƙwalwa ce ta Allah ta musamman da Allah ta'ala ya azurta su da ita. To amma an ka dawo mutane wanda suke tsakatsaki, to za ka ga akwai mutanen da suke ko a karatunmu na zamani, akwai wanda za ka gansu masu sauƙin wato slow learners ne, ma'ana ba sa saurin gane abu da wuri wajen karatu, akwai kuma wanda suke matsakaita, akwai kuma wanda suke ɗan baiwa, wanda suke mataki na sama. To haka abin yake a ilimin addini shi ma, wani za ka ga kamar yanda na sha faɗa, za ku zo kaza ga an kawo ɗalibai makaranta lokaci ɗaya, ila makaranta hadda alqur'ani, sai wani ya haddace wani yana ji zuwa amma. Ina fata an gane. Haka kowa da irin baiwarsa, tare a kawo su ƙila wa da ƙani ne, amma ɗaya ya fi ɗaya, ɗaya ƙwaƙwalwarsa mutawaqqida ce, ɗaya kuma ƙwaƙwalwarsa daskarariya ce, sai daskin dari ɗi ne, sai ana ta abin nan. Allah ya kiyaye, Allah ya raba mu da daskin dari ɗin ƙwaƙwalwa ko. Wa kana ɗalabu fi ƙudurina, Malam Bakar yake cewa mu dalibai masu wato neman ilimi a yankin mu, a yankunan mu, ba'da marhalatil katatib, bayan mataki na karatun zaure, shine al-katatib, karatun zaure kenan. Shi Malam Bakar yake cewa a irin yankunan su, bayan mutun yayi mataki irin na karatun zaure, wal akhadhi bi hifzil qur'anil karim, da kuma haddar al-qur'ani mai girma, to ya murru bi marahil 30, to yakan kuma shude, yakan wuce ta wasu matakai guda uku, ladal mashayikh, a wajen malamai, fi durusil masajid, a cikin darussan da ake gabatarwa a masallatai. Domin ka je kamar Saudiya zaka ga irin wannan, akwai halaqat na ainihin wato na ilimi da ake da su. So saboda haka bayan mutun ya gama wancan, to kuma akwai matakai guda uku wajen malamai, wajen durus da ake yi a masajid, lil mubtadi'in, thumma al mutawassitin, thumma al mutamakkinin. To haka wannan matakin yake, akwai masu matakin al mubtadi'in, masu fara karatu. To in ka zo wajen su, dole ka san yanda zaka saisaita karatun, yanda tunda mubtadi'ai ne, masu farawa ne, yanda za su iya fahimtar karatun. Sannan in ka zo wajen mutawassitai, to su kuma sai ka tashi daga waccan marhala, sai ka san cewa su sun dan fara yin ido, sun fara gane gari. To sai kuma ka dauka kosu daga marhala ta ainihin ibtida'iyya, sai kuma ka dawo da su ainihin wato al-mutawassita. Thumma al-mutamakkinin, sannan sai kuma a zo mataki na gogaggu. Fafi tauhid, sai malai yace misali a tauhidi. Zaka sa wa dalibin ilimi ne, ko dalibin ilimi zai fara karanta thalathatul usul wa adillatuha, usulul thalatha kenan. Ma'ana dalibin ilimi a abin da ya shafi tauhidi, kar ya tafi can sama ya ta karatu, ya dawo ya karanta usulul thalatha, wato a matakin farko kenan. Wa adillatuha, sannan wal qawaidul arba'a, bayan ya gama al usulul thalatha ya sauke shi, sannan sai kuma dalibin ilimi ya karanta al qawaidul arba'a. Bayan ya sauke qawaidul arba, thumma kashful shubuhat, sannan sai kuma ya karanta littafin kashful shubuhat. Bayan ya gama kashful shubuhat, thumma kitabut tauhid, sannan sai kuma ya karanta kitabut tauhid. Arba'atuha, duk waɗannan littafan guda hudu, li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Waɗannan littafan guda hudu din na Sheikhul Islam ne, ainihin wato Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Hadha fi tauhidul ibada, wannan in abin da ya shafi tauhidul ibada kenan. A tauhidul ibada, to wannan shine matakin da ake so, marahil da ake so dalibi ya karanta, usulul thalatha, qawaidul arba, kashful shubuhat, kitabut tauhid. Wa fi tauhidul asma'i was sifat, abin da ya shafi kuma tauhidul asma'i was sifat, wannan tauhidul ibada wa'ancan guda hudu, tauhidin sunayen Allah da sifofinsa. Shi kuma akwai al-aqidatul wasitiyya, ita mutun zai fara karanta in yana yazo bangaren al-asma'u was sifat. Bayan ya sauke al-aqidatul wasitiyya, thumma al-hamawiyya, sannan sai karanta al-hamawiyya, wat-tadmiriyya, wat-tadmiriyya, sannan akwai at-tadmiriyya. Wayannan thalathatuha, duk guda uku littafannan, li Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dukkanin su littafai ne na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Fat-tahawi ma'a sharhiha, sannan sai kuma mutun ya karanta al-aqidatut tahawiyya ta Imam at-Tahawi tare da sharhin da aka yi mata. To wannan kaga game da dalibin da yake so ya fara da abin da ya shafi ilimin tauhidi, to ga abin da zai yi. Wa fin nahwi, abin da ya shafi ilimin nahwu kuma, al-ajrumiyya, mutun zai fara ne da ajrumiyya. In ya gama ta, thumma milhatul i'rab, sannan sai ya karanta milhatul i'rab da ake kira milha. Bayan ya gama ita kuma ta lilhariri, wato ta ainihin alhariri. Bayan ya gama ta, thumma qaturun nada wa ballus sada, sannan sai kuma wannan littafin da ake kira qaturun nada ibn Hisham, na ibn Hisham. To mutun yana gama wannan, wa alfiyatu ibn malikin, sannan sai kuma mutun ya shiga alfiya ta ibn malik ma'a shariha, ya dinga hadawa tare da sharihin ta ibn aqil, na ibn aqil. Ma'ana ita alfiyar sun ce haddace ta ake so, dalibi mai hazaka ne ya haddace ta, tana da baiti sama da dubu, shi yasa ake kiranta alfiya. An gane ko? To kaga mutun ya yi ajrumiyya, duk da cewa Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen shi yana ganin kawai in dai mutun ya gama ajrumiyya, ba sai yayi milhatul i'rab ba, ba sai yayi qaturun nada ba, kawai tafi alfiya. Yace saboda duk kamar sauran maimaici ne, kamar maimaita maka abu daya yake. Abin da yake ajrumiyya shine a milha, shine a qaturun nada, da kawai yana ganin ka abun nan. Amma dai a tsarin da malam ya kawo mana nan, shi Bakar yace ka dauki abun, koda maimaici ne ai ƙara dandaka karatun kake, in kai ajrumiyya, sai milhatul i'rab, sai qaturun nada, sai kuma alfiya. Wa fil hadith, in kuma ilimin hadithi ne, shi kuma al-arba'in, sai ka karanta arba'in lin nawawi. Arba'un hadith dai da muke karantawa, muke karantawa a makarantunmu, muke karantarwa a majalisanmu da sauransu. Saboda ka arba'in an-nawawi, nawawiya shi mutun zai fara karantawa, thumma umdatul ahkam, thumma umdatul ahkam, sai umdatul ahkam ko umdatul ahkam lil maqdisi ta al-maqdisi. Thumma bulugil maram, sannan sai kuma bulugil maram libn hajarin na ibn hajar al-asqalani, sai kuma wal muntaqa lil majd ibn taymiya na al-majd ibn taymiya rahimahumullahu ta'ala, da Allah ya musu rahama. To kaga wannan suka ce daga mutun yayi wannan, to zai kuma dauko ainihin wato fadkhul fi qira'atil ummati sitt, da mutun yana gama bulugul maram ya gama al-muntaqa na ibn taymiya, to da yayi wannan sai kuma ya shiga wato ummatis sitt wato shine Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wannan kutubus sitta din. Kaga kenan mutun ya samu wani shimfida wanda za ta iya wato ya samu wani gini wanda zai iya daukan wayannan manyan littafan akai. To kaga kenan bayan mutun ya wannan sai kuma ya shiga wadancan. Wa fil mastalah, a cikin mastalahul hadith kuma sai mutun ya fara da nakhbatul fikr, ita kuma nakhbatul fikr ta Ibn Hajar ce, thumma alfiyatul iraqi, sannan sai alfiya ta iraqi, in so samu ne mutun ya fahimce ta ba sai ya haddace ta ba, kamar yanda Sheikh Uthaymeen yake fada, in mutun yana da zakira mai karfi yana ganin komai yana iya haddace ta cikin sauki, ita ma sai ya sata a cikin memory ɗinsa kamar yanda ya sa alfiya. Idan kuma abin nan to yayi kokari dai ya fahimci akalla alfiya ta iraqi din. Ina fata an gane. To an ce lokaci yayi kenan mu tsaya nan, to sai mu tashi wa filfiki insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi kotun tuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.